what people laugh and cry. What it is and why? Die die da 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 da. Shedders followed him around. He walked to the woods without a sink. Da 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 da. Golden eagles at his door. Cats and bats play on the floor. Silver sunlight in his eyes. The wizard turned to melted in the sky. Walking in the woods one day, I met a man who said that he was magic. Wonderful things he said, oh yeah. Pointed hard to burn his head. Knew why people laughed and cried. Why they lived and why they died. Die, da 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 die, die, da 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 da